bisa wani bincike da hukumar samar da abincin majalisar ɗinkin duniya duniya ta yi na cewa mai yawa ana iya samun karancin abinci a shiyar arewa maso gabacin Najeriya daga watan Yuli zuwa watan Agustan 2018 da haka ne hukumar ta yunkuro wajen tallafawa manoman da ke wannan shiya da irin shuka don bunƙasa sana'ar noman rani. Hukumar ta dai kaddamar da irin kayan abincin ne a garin Maiduguri da skara da dawa da masara da shinkafa da kuma kayan miya da manoman rani da suka fito daga kananan hukumomi 16 za su amfana da shi. Shugaban hukumar samar da abincin majalisar ɗinkin duniya Mr. Sofyan Kuroma yace hukumar yanzu hakan na shirin tallafawa mutane 700,000 ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanonin yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu.
In Borno state about 270,000 people distributed in 16 LGAs will benefit.
Yace a jihar Borno kaɗai ana tsarin cewa kimanin mutane 270,000 ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga kananan hukumomi 16 na jihar. Yace abubuwan da za su samar ma waɗannan manoman sun haɗa da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa da ma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida.
Under this program 400 bulls will be distributed to youths for farming and income generation activities while 6,600 goats will be distributed mainly to women.
Yace a shirin kuma na taimakawa al'ummar shiya arewa maso gabacin Najeriya har ƙarshen wannan shirin dai za mu raba shanu guda 400 ga matasa da kuma awakai 6,600 a ƙasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu.
The overall objective of our program is to contribute to the improvement of food and nutrition security of people affected by conflict in northeastern states.
Mr. Kuroma yace muhimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya shine don mu fara tamu gudumawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da rikingin ya shafa a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani? Tabbai kira da newa gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima.
Abinda ke tafe shine da aka samu matsalan nan da fari muka tuntubi shugaban kasa President Buhari an fi sabilillah tsakanina da Allah nake gaya maka yana kaunan Borno ya bada umarni aka saka mana abinci daga strategic grain reserve sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba kuma suna so su koma gidajen su kaga dole a sake dokan matakan da za a rufa musu asiri har ma noma ta bana ta zo. Abunda mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba, babu wata jiha da ta yi ko rabin abubuwan da muka siya. Gashi nan gani ya fi koliji, gashi nan duk a kasa kowa zai gani. To insha Allah wayannan kayan duka ba don ado muka ajiye su ba, mun ajiye su ne don mu tallafa jama'a mu. Da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan za mu tura cikin keji su fara aiki.
Yanzu dai an iya cewa an so mu samu ƙuri-ƙurin zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka zai bawa manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani cigaba da harkokin su da sukan bada gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.